na shiga gurbin tun kofin zakarun Najeriya Turai ne shekara 2017 zuwa 2018 da ake yi. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Astana ta samu nasara kan Celtic da kwallo 4-3. Sabila kuwa gida ta yi canjarwar 2-2 tsakanin ta da Istanbul yayin da Napoli ta gina ta har gida ta doke ta 2-1. Ita ma Olympiakos ta samu nasara kan Rijeka a gidansa da kwallo 1 mai ban haushi. Morebo kuwa ta samu nasara ne akan Kapul Dia Shebar kwallo 1 da babu. A yau za a ci gaba da wasan na neman gurbin shiga cikin kofin zakarun nahiyar Turai, inda Liverpool a kasar Ingila za su karɓi bakocin Hoffenheim. FCSB kuwa za su wabata da gungiyar kwallon kafa ta Sporting CB a yadda CSK Moscow a Rasha za su karɓi bakocin Hamburg. Kopenhagen za su wabata da gungiyar kwallon kafa ta Karabakh a yadda Slavia Praha za su wabata da Hamburg. Da buga wasanni ne duka da misalin karfe 8 sauran kwata na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A kasar Ingila kuwa bangaren English Football League da shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an fafata wasanni ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka fafata. Kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Ipswich Town da kwallo 2-1. Watford a gida ta sa kashi a hannun Bristol City da kwallo 3-2. Fulham ma wajen da daɗi ba a gidanta, inda Bristol Rovers ta bi ta har gida ta ta yi mai ban haushi. Doncaster Rovers kuwa ta samu nasara kan Hull City da kwallo 2-1, yayin da Sheffield United ta sha kashi a hannun Leicester City, inda Leicester ta lallasa ta har kwallo 4-1. Brighton and Hove kuwa ta samu nasara ne akan Barnsley da kwallo 1 mai ban haushi. Cardiff a gidanta ta sha kashi a hannun AFC Bournemouth da kwallo 2-1, yayin da Queen's Park Rangers ba su da daɗi ba a hannun Brentford a gidanta, inda ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallaye har 4-1. Leeds United ta samu nasara akan Newport County da kwallo 5-1. Da kuma wasannin da za a ci gaba da fafata na English Football League din a yau, kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United za su fafata da kungiyar kwallon kafa na Nottingham Forest. Southampton kuwa za su karɓi bakuncin Wolverhampton ne, yayin da Cheltenham Town za su fafata da West Ham. Kungiyar kwallon kafa ta Blackburn Rovers kuwa a gida za su karɓi bakuncin Bolton ne, yayin da Huddersfield Town za su maida gumi da Rotherham United. Stoke City kuwa za su karɓi bakuncin Rochdale ne. Kungiyar kwallon kafa ta Barnsley za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Derby County. Za a buga wasannin ne duka da misalin karfe 8 sauran kwata na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A wasan sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya kuwa, a yau kungiyar kwallon kafa ta Olympiakos Bolos za su fafata da Nicky Bolos da misalin karfe 2:30 a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad na yammaci. Real Madrid kuwa za su fita gumi da kungiyar kwallon kafa ta Florentina da misalin karfe 10 sauran kwata na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka dawo bangaren sai da sai wannan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta bayyana sunan tsohon kocin Borussia Dortmund Thomas Tuchel a matsayin wanda zai mai gurbin Antonio Conte da zaran ya bar kungiyar ta Chelsea. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce za ta yi tayin karshe na pound miliyan 135 kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kan sayan ɗan wasan Liverpool ne ɗan ƙasar Brazil Felipe Coutinho ɗan shekara 25 da haihuwa. Inda a baya kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din take amincewa da tayin da kungiyar ta Barcelona ta yi mata har sau uku. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa tana gab da sayan ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ɗan ƙasar Ingila mai suna Danny Drinkwater ɗan shekara 27 akan kuɗi pound miliyan 80. Har ila yau kungiyar ta Chelsea ta saka pound miliyan 25 domin sayan ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna Antonio Candreva ɗan shekara 30 da haihuwa. PSG ta ce za ta ke biyan ɗan wasan matashin ɗan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Kylian Mbappe ɗan shekara 18 kuɗi har pound miliyan 13 a duk shekara a matsayin albashi, fiye da yadda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ce za ta ke biyan ɗan wasan in har ya amince da ya dawo kungiyar. PSG da Real Madrid ne su ne suke giwa zaki wajen neman zo dan wasan ya dawo kungiyar daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Karshe kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sake yin tayi na biyu wa dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Ousmane Dembele na pound miliyan 130, inda a baya kungiyar ta Barcelona ta kai dan wasa kan pound miliyan 90 da ko kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund din take amincewa huta lafiya.